tambayan mai tabara'ar Aisha radiyallahu anha, ke sa malaman musulunci suka ce wanda duk iza gina na Aisha ya ta da wata illa to ya kafirta. Sai suka ce wani suka ce za a ce ya kafirta bayan Qur'ani cewa i wanda da yace wani ya aikata laifi irin wannan laula ya tubi arba'ati shuhada fa illam ya tubi shuhada fa ulaika inda lahi humul kazibuna. Idan ba su zo da mutum hudu ba shaida a gurin Allah makaryata ne, aka ce jifan shine ake da wannan hukuncin. Kai in ka zo daga baya ka jefe ta to Qur'ani ka karyata dan ka kafirci ya tabbata kan mutum kuma a iya kashe shi ma. Amma da za a zagi mahaifinta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sai da aiwa mutum bulala. Amma ita saboda Qur'ani ya zo karara ya ce ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim, wanda duk ya zage ta ya kafirta kuma hukuncin kisa ya hau kansa. Sannan daga cikin falalata da matsayinta take da shi shine Jibrilu alaihi salamu shine ya zo da hotanta a cikin kyallan alhari ne ya kawo Annabi alaihi salatu wassalamu cewa ga matar da Allah ya aura maka. Sannan daga cikin daraja da take da shi da kuma fifikonta a cikin matan Annabi alaihi salamu, Annabi alaihi salatu yana iya wanka da ita a kwarya ɗaya a banɗaki shi sai ita, amma duk sauran matan baya haka da su alaihi salatu wassalam. Sannan Aisha ita ce suna mayafi ɗaya da Annabi alaihi salam sai Jibril ya sako masa da wahayi, amma banda ita Jibril baya zuwa da wahayi yana tare da wata daga cikin iyalinsa. Sannan ita Aisha radhiyallahu anha daga cikin barkarta da fifikonta an karbi, wato Annabi alaihi salam ya so ta fiye da kowace mace. Sannan kuma ita ce yar wanda Annabi alaihi salam ya fi so a cikin al'ummarsa gaba ɗaya. Akwai ranar da wani ya zo ya faɗi bakar magana ga Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sai Annabi alaihi salam ya damu ya ce an cuce ni akan Abubakar an faɗa masa bakar magana. Sai su ga hankalin Annabi alaihi salam ya tashi aka rasa yadda za a yi a shawo kansa, sai da Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu ya zo daman bambaɗa ne na Annabi alaihi salam shine mawaƙinsa, yana shigowa da ya ce da shi idza tazakkarta shajwan min afi siqatin fazkur akhaka Abubakarin bima sana'a, wanda ya bata maka rai ya zo da wata kalma mara daɗi ka tuna ɗan uwanka Abubakar, ka tuna aikin da yake da kai da irin yanda bai gudu ya baka ba, duk inda wani bala'i yake sai dai fuskance shi ya kokarin fansar ka da nasara da dukiyarsa duk ba abin da bai maka ba. Sai ya ce da shi wa kullu hibbi rasulillahi alimu min albariyati lam ya'dil bihi rajula, dukkan yan gidan Annabi alaihi salam a Fatima Aliyu Al-Hassan Al-Hussein kowa sun tabbata Annabi alaihi salam bai taba daidaita Abubakar da wani ba. Sadaqata Hassanu ka faɗi gaskiya. To sannan ya sauke Annabi alaihi salam daga wannan bacin ran. To Aisha tana da nata matsayin kuma tana da matsayin mahaifinta da ta ci a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Aisha radhiyallahu anha a cikin matan Annabi alaihi salam ita ce wacce ta taba ganin Jibril karara, amma duk sauran ba wanda ya taba ganin sa a fili, amma ita Aisha ta ganshi sosai radiyallahu anha. Sannan Aisha an halice ta dayyiba lirajulin dayyibin, haka Allah ya tsara ta, ya halice ta tsatsarka kuma ya halice ta ne dan tsatsarka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma an mata albushir daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da alƙawari na gafara da kuma arziki wanda yake mai girma wanda yake mai karamci. Sannan Aisha radiyallahu anha ita ce aka karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannunta, Annabi yana kan cinyata ta rungume shi ta dora shi kan kirjinsa, Allah ya fidda ya karbi ran Annabi alaihi salatu wassalam. Dan haka tana alfahari da wannan cewa a hannuna Annabi sai ya cika. Sannan ta rufe masa ta kwantar da shi alaihi salamu ta lullube shi sannan ta gaya wa mutane. Sannan kuma ɗakin ta anan aka yi masa kabari shine har yau har gobe kuma ila mulki kiyamati. Daman ta yi mafarki ta watanni guda uku sun fada a cikin ɗakinta. Sai ta gaya mahaifinta Abubakar radiyallahu anhu ta ce na yi mafarki watanni guda uku sun fada a cikin ɗakina. Sai mata shiru bai ce da ita ƙala ba, da yake Allah ya hore masa sanin fassarar mafarki. Sai da aka binne Annabi alaihi salam a ɗakin sai ya ce to Aisha kin ga fassarar mafarkinki na watanni guda uku, wannan da aka binne shine mafi alherin watannin. Sannan biyin sana tafi ashe shine da kuma sana Umar radiyallahu anhu, wannan saboda ka su ne su uku a guri ɗaya yanzu a cikin nan hujira wacce take tsatsarka Allah ya kara ya wato yadda da wanda suke tare da Annabi alaihi salatu wassalam kuma Allah ya kara Annabi alaihi salamu aminci. To wannan a takaice kule shine da abin da zan gabatar dangane da mai dakin Annabi sallallahu alaihi sallama Nana Aisha radhiyallahu anha dangane da matsayinta gurin Annabi alaihi salam. To sai matsayinta na ilimi da hali, ita Aisha radhiyallahu anha faqihiya ce, ta san fiqhu sosai, hukunce hukunce na shari'a ne yanda yake aiwatar da ibada a gabai. Aisha ta san wannan sabon Annabi alaihi salam manya manya idan hukunci ya rikice musu, to gurinta suke zuwa ta warware musu wannan hukunci. Sannan Aisha radhiyallahu anha dangane da ilimi, tana da ilimi na fannoni daban-daban ba wai na bangaren ibada ba, tana da ilimin ansabu na Larabawa, nasabar Larabawa, tana da ilimi na waka, ta san adab sosai, tana shirya abubuwa, tana iya fahimtar abin da yake cikin waƙoƙi, sannan kuma tana yin huduba. Sannan Aisha radhiyallahu anha fasihiya ce, Muawiya radhiyallahu anhu duk basira sai ce in Aisha ta tashi tana magana, to sai dai kowa shafa fata ya tashi domin komun bali dancin mutum, sai ta gamsar da shi kuma sai ya fahimci sakon da take so ta isar masa. Sannan Aisha radhiyallahu anha mai gudun duniya ce, ba ta barin kuɗi a hannunta, duk abin da ya shigo ta sadaukar, duk abin da ya shigo ta sadaukar. Akwai ran da ta zo tana azumi, ta sadaukar da kuɗin da yake hannunta gaba ɗaya, ta ba da gurasu da take hannunta, wata baiwarta tana kallo tana jin nauyi, sai da ta gama rabarwa sai ta ce sayyida azumi fa kike, ta Allah sai ki rage ko dirhami ɗaya ko da wani bangaren gurasa, ai kai bude baki, ta ce wallahi ko na manta da kin tuna min aida na rage, in Allah sai aka samu ba komai, amma ta bayar. Sannan ita mai yawan ruwayar hadisi ce, ta ruwaci hadisi daga Annabi alaihi salamu ɗaya bayan ɗaya, ta ruwaci hadisi 2,210 ita kadai, saboda haka kusan masu ruwayar hadisi a cikin sabon Annabi alaihi salamu kamar ta da wuya sai dai ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amma tana da hadisai da yawa. Bukhari da Muslim sun hada akan ruwaito hadisin da Aisha ta ruwaito, sun hada akan hadisi 174, Buhari ya ruwaito shi, Muslim ma ya ruwaito. Sannan Buhari ya ruwaito hadisi 54, Muslim bai ruwaito shi ba. Sannan Muslim kuma ya ruwaito hadisi 68, wanda Muslim bai ruwaito shi ba. Wayancan dai sun hada akan 174, amma Muslim ya infiradi 68, Buhari ya infiradi da 54. To wannan wani daga irin ilimin da Aisha radhiyallahu anha take da shi, da kuma irin taimako da gudunmawa da ta ba al'ummar musulmi sai rasuwarta. Nana Aisha radhiyallahu anha ta zauna da Annabi alaihi salam shekara 9, ta lazamce masa, ta fahimce shi, an yi tafiya da ita, an yi komai, kuma ya kwantar mata da hankali. Akwai lokacin da ta yi rashin lafiya sai ta dinga kuka, sai ce kwantar da hankalinki, in kika rasu ni da kaina zan miki wanka, ni da kaina zan saka ki a likafani, kuma ni zan miki sallah, kuma ni saka ki a kabari. Ta ce wallahi in mutuwa za ta zo yanzu ma ni maraba nake, domin abu ne da ba kowa zai samu wannan ba. Annabi sun yi dai hannunsa ya taba kan abu, to wannan abun ba shi da iyaka albarka. Kuma maganar wata musifa ta same shi wannan ta wuce, sai sai ta damu ta zo ta so, sai ta munna, to kuma Allah bai kan za ta samu ba. Sai ya zamana ta ci gaba da rayuwa, ta zauna da Annabi alaihi salam shekara 8-9, sannan kuma Allah madaukin sarki wa Annabi alaihi salam rasuwa. Sannan a lokacin da Annabi alaihi salam ya rasu tana shekara 18 a duniya gaba daya, kuma ta rasu a Madina a lokacin mulkin ko khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Amma malamai sun yi sabani akan shekarar da ta rasu, waɗansu sun ce ta rasu a shekara ta 56 ta hijira, waɗansu ce 57, waɗansu 58, waɗansu ce 59, amma kuma ta rasu ne a ranar talata da daddare 17 ga watan Ramadan, kamar yadda waƙidi ya faɗa shi, ya ce a shekara ta 58 17 ga watan Ramadan dare na talata, ran talata da daddare a shi ta rasu. Sannan lokacin da ta rasu tana da shekara 67, kuma aka binne ta a baki'ul garkadi, kuma sina Abu Huraira radhiyallahu anhu shine ya mata sallah lokacin wanda yake kula da Madina ya tafi Makka, shine Marwan ibn al-Hakimi. Saboda haka Abu Huraira radhiyallahu anhu shi yawa Aisha sallah radhiyallahu anha a cikin dare, ba a bari gari ya waye ba, aka kai ta bakiwar gargadi aka binne ta a kusa da sauran yan uwanta radiyallahu anha. An ce lokacin da ta rasu duk sauran kishiyoyin sun yi mata bankwana, sun nemi gafara, sun nemi afuwa, sun nuna cewa zama da aka yi tsakanin su da zama da aka yi da Annabi alaihi salatu wassalam, Allah ya ba su ladan wannan abin da ba su bari shaydan ya shiga cikin su ya bata abubuwa ba. Da lokacin da aka zargi Aisha radhiyallahu anha, Zainab binti Jahash akwai yar uwarta, an tambaye ta, ta faɗa abu akan Aisha, tace wallahi mutune arziki ce, ba ta da shari ko daya, saboda tsarkakan mutane ne, ba za ta yi amfani da cewa kishiyar yatta bace ta bata ta dan ko a sake ta yatta ta samu sararawa, ba su yi wannan abun ba. To wannan a takeice shine karshen nana Aisha radhiyallahu anha. Muna fatan Allah tarfa mana albarkarta, ya tarfa mana albarkar mahaifinta radhiyallahu anhuma, tarfa mana albarkar mai gidanta sallallahu alaihi wasallam. To sai abu na karshe da ya kamata mu lura da shi a wannan aure na Aisha radhiyallahu anha, abu birak nake so na ja hankalinmu. Na farko, mu fahimci cewa aure babu abin da yake kulla dankon kauna tsakanin al'umma da al'umma, ko kabila da kabila, ko kuma dangi da dangi, ko iyali da iyali. Aure shi yafi kowane abu mai kulla zumunta karfi. Duk da dangantaka da Sina Abubakar radhiyallahu anhu yake da ita da Annabi alaihi salamu, da aka yi magana aure sai da Annabi alaihi salamu ji dadi cewa dangantakan nan ta kauna, to za a ƙara kulla ta da samu kulluwar da babu abin da zai taba girgiza ta. Saboda haka wannan ya nuna mana cewa mu dauki aure da muhimmanci. Duk mace take da miji, girmama wannan igiyar ta aure, ta fahimci Allah ya yi mata arziki, ya yi mata baiwa, ta girmama ƴan uwan mijinta, shi kuma miji ya girmama matarsa, isan Allah ya masa baiwa, ya yi kokari ya girmama dangin matarsa da ƴan uwanta, kai duk garin da take ma ya girmama wannan garin, in wata jaha ce ya girmama jahar, in wata kasa ce ma ya dauke su da girma. So ma duk landa aka ji cewa wannan sirikinmu ne yana auren wata ƴa a cikin jahar mu, to duk ƴan jahar su dinga jin cewa wannan ɗan su ne, sirikin su ne, abin girmamawa ne. To saboda haka aure yana da wannan alheri wanda yake babba. Sannan abu na biyu, ina so in ja hankalin mu kan cewa rayuwa akan mu nufa ita ake son musulmi yayi ba kan son zuciya ba. Duk abin da kake so, ko da wanda Allah yake so ne, haka yake abu na Allah ne. To idan wani abu ita so wanda zai iya raunana wannan abin, to dole sai ka saurara abinda Sina Abubakar radhiyallahu anhu yayi lokacin da aka zo aka ce masa Annabi alaihi salam yana son Issa, ya fi son Annabi alaihi salam fiye da kowa, ya fi son Issa ta aure Annabi alaihi salam fiye da kowa. Issa za ta samu daraja, babu wanda zai samu irin wannan darajar a duniya in ta aure Annabi alaihi salam. A lahira ma tana cikin wanda suke fada, a cikin fada Annabi alaihi salam, wanda ba kowa ne zai je gurin ba aljanna, su sune ƴan cikin gida, ya san haka. Amma da ya san akwai wani da yi maganar aurenta, Annabi sai bai fara amsawa Annabi alaihi salam, sai da ya je ya samu cewa waɗanda suka yi alƙawarin su suka warware da kansu, ba shi ya warware ba. Dan mu fahimci rayuwa kan manufa da rike alƙawari kankanin abu ne, kowane irin alheri ne ya fuskanto ka idan akwai alƙawari, kai kokari sai an warware matsalar alƙawarin kafin ka fuskanci wannan abu. Saboda haka kaga maganar a zo a ga wani kuɗi ya taso ko wani abu a ce a warware abin da aka shirya na aure, to musulmi bai kamata su yi haka ba. Duk da cewa a ƙasar nan tamu yanzu ana irin wannan, akwai wanda sai da aka gama komai wajen kai invitation, ta je wata ma'aikata kai wa ƙawarta invitation, sai ƙawarta ce to na jeje bukukuwa da tafiye-tafiye, yanzu shugaban ma'aikatan nan ba zai banni ba, amma mu je ki gaya masa, ki masa ki roƙe shi, ki ce ke ƙawata ce aure za ki yi gashi, wataƙila in yaji kunya zai ƙyale ni. Sai suka tafi, ta je ta ba shi katin, ta ce gashi ni za a ɗaura aure, ta ƙawata ce gashi nake son alfarma, sai ce wannan ba komai. Sai ƙawar ta fita, sai ya kira ma'aikace, sai ce yana son wannan amaryar. Kirsa dan kai daɗiya za ka ce kana son ta, bayan ka ga wannan katin aka yi ko mako ɗaya ba za a yi ba, sai ce ni na gaya miki ina son ta, ki je ki gaya mata. Sai gaya mata, ce to ai ni an gama magana. Yace za ki huta, yato sai dai ka je ka ga Hajiya, wai akwai kakarta a ce. Sai ce mu je. Aka je ya raka su, aka je gidansu, yace ai yana son ta, suka ce a wannan zance bai taso ba. Sai ya je a ga kakarta, ana zuwa ya ganta, yace Hajiya so nake hada iri da ku kaza kaza, sai kawo kwata miliyan ya ajiye. Sai ta ce wancan da yake nema ma ai ba san asalinsa ba. wake wannan zance, wannan zance ma babu shi. Wannan ranar da take invitation din da ita aka yi auren da sabon, saboda ta gane raya ilu an dauka an bata, su ma kuma duk inda ije a dangin da an je an gaida wance sai aje mata 20,000, da an je an gaida wance 20,000, su da 20,000 dai ba su toshiya. Ita ko wadda take kashin bayan ita ba kwata miliyan, sai wancan waye san dangin sa ma ta ba shi da usuliya za a ba shi ya. Saboda ne raya ile ta ce usulin wannan, saboda aka warware auren aka dauki wannan aka bayar. Akwai wanda shi kuma aka zo auren za a yi a wanda suke son su aure yar, an gama kullayar jejeniya, in ya tashi sai ya dinko buhuna da kuɗi zunzurutu a cika buhu na rigiza da kuɗi, sai aiko da gidan kamar buhu 10, ya ce ajiye min kafin zo in karba. Wai yarinya ta haukata, uban ya ce wallahi sai na cika alƙawarina na wancan da ba. Ita ce ya za ka kana kuɗi, mu ma nan ana kama da shi, muke ta da kai, muna zama a kai, muna busar shinkafa, a ce za ka kasa kai yarinya wannan gidan. Ya ce shi kuma sai dai auren su yi mutu da ita, amma sai ya cika alƙawari. Ita kuma kuɗin take kallo, dama da aka suke aika musu don su yaudare su a sauka daga kan munafa a tafi wani abu. To ina so in ja hankalinmu, duba daraja irin ta Annabi alaihi salam, duba daraja auren Annabi alaihi salam, duba kaunar sa yana wakar radiyallahu anhu Annabi alaihi salam, amma bai amsa masa kai tsaye ba, sai da yaga wancan alƙawarin an warware shi tukunna, ko ba shi warware shi da kansa ba, Allah ya masa muwafaka, sai da wanda suka yi alƙawarin suka warware, sannan ya zo ya ansa Annabi alaihi salam. Wannan ƙalubale ne a gaban mu musulmi, karatu ne aka dora mu aka cewa lallai mu daina rayuwa kan san zuciya, akan munfa ya kamata mu dinga rayuwa a wannan rayuwar ta duniya, da shi za mu yi kima, kuma shi ne za mu samu nasara a gobe alkiyama. Ina fatan Allah ya sa mu cikin allazina sami'una alqaula fa yattabi'una ahsanahu. A ƙarshe ina gabatar mana da nasiha tare da kuma ban kwana, cikin Allah ya sa mun dawo, in Allah ya da cikin azumi za mu dawo da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, sai mu karasa abinda ya rage mana. Saboda haka ne mana nasiha cewa watan alheri gashi nan ya doso, Allah madaukin sarki a wannan watan yana sawa ai kira cewa dan mai fatan alheri ya matso, wanda yake nufin sharri ya koma gefe ɗaya ba lokacin sa bane. Allah madaukin sarki zai rufe kofofin wuta gaba daya, zai sa a bude kofofin aljanna gaba daya, za a yi wa shedanu kukumi a wannan lokacin. A talla na rahama yana bada ita, yana tura ta na fahat, yanda ka san ana fesa turare, haka Allah yake wa al'ummar musulmi na rahama da falala da yadda, wanda in mutun yayi muwafaka ya samu zarra guda daya ta ishe shi arziki haƙi zuwa aljanna. To abinda zai hana mu samun wannan babba guda daya ne shine kin juna, daga bada juna kana da juna, wanda duk ya san a wani mutum a duniya yana gaba da shi ba sa magana, ina roƙon ku daga yau ku aje wannan abin, zai cuce ku, cuci musulmi asasanta a sulhunta saboda Allah. Sannan ina ƙara wanda duk ya san akwai haƙƙin wani a kansa, ya kokari ya warware, musamman al'ummar Hausawa wanda za su ce ba ni rancen ko ba ni kaza, an mai ciniki ne ba ni jijili mai komon magi kafin ne canje, to sai dai in a kiyama in ta tashi ba za ta canji ba sai kiyama, ko ce kafin na tashi ba za ta tashi ba sai alkiyama. Idan akwai wannan haƙoƙi ba su suka bi kokari mu warware su, idan akwai kalmomi na ɓatanci ko zige-zige ko zagi ko annabimanci bi kokari mu warware su, idan akwai yi da mutane bi kokari mu aje kuma warware su, tantanka mutane bi kokari dai ne yasa, saboda mu samu wannan alherin. Kuma idan lailatul qadr ta zo mai muwafaka mu zo mu samu, Allah ya sada mu da shi ko mun samu riba a cikin sa, amma mu aje san zuciya, zuciya ba zai haifa mana komai ba sai bacin zuciya, amma aje muka ba abinda Annabi alaihi salam ya zo da shi za mu ci riba. Ina kara jan hankalin mu mu yi wa Allah, yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ji tsoron Allah a cikin rayuwar mu. Yau in ka kalli rayuwar mu babu abin sha'awa a ciki, in ka tara musulmi miliyan da ke za ka samu 1000 a ciki masu kaunar juna. Sannan ina kwatanta kin junan mu da rashin nutsuwarmu da irin lokacin da nake yaro, idan za a je suna ko wani akan tafi da ni, nakan ga yanda ƴan uwa suke gidan suna, in ka je in ka yada kwabo daga waje sai an ji, kuma babu surutu a gida, don ne su ne masu kaunar juna. sannan yar uwan ta ga yar uwar ta zaga sun koma gefe daya sun yi sirri sun tattauna kowace kamar ta hadi yar dan akan dade ba a hadu ba amma yanzu gidan biki ko suna babu guri mara kwanciyar hankali irinsa guri na hargitsi na miya goma ganganu ake cewa alwashi sai mun hada gidan bikin wance ko gidan sunan wance sai na ci mutuncin ta sai na yi kaza sai na yi kaza kuyewa Allah kuyewa manzala sai mu dan Allah dan annabi ku rabu da wayannan dabi'u wanda ba na musulunci ba sannan maganar fitan mace wanda aka yi mata tsari da inda za ta yau kasuwannin mu mata su suke sun tabbatar zuwan su wannan gurin ya saba wa Allah Umaydin radiyallahu anha sahabiya ce faqihiya tace ya rasulullah ina son yin sallah a bayan ka tace ya ce mata na san haka amma ummu Umaydin ina ga miki sallah a cikin kuryar ɗakin ki yafi ki a falo ki sallah a falon ki yafi ki sallah a tsakar gidanki ki sallah tsakar gidanki yafi ki sallah a masallacin unguwarku ki sallah a masallacin unguwarku yafi ki zo masallaci na ki saboda ita mace kullun tana kusa da ɗakin da yaddar Allah tana ƙara nisa da ɗakin ta tana ƙara nisa da yaddar Allah subhanahu wataala kuma anan shi dake samun dama abin duk kuke zuwa ku siya a kasuwa ƴaƴan ku za su iya siyo muku kannan ku za su iya siyo mutanen arziki ma musulmi za su iya siyo muku wannan abin wani abin ma zaka iya hakura da shi domin ka tsira a gurin Allah subhanahu wataala haka nake jin hankalin mu kula da wannan wannan musifa da ake na hawa babura da mata suke babu kunya babu tsoron Allah babu jin nauyin abin da Allah baya so shi ma na jin hankalin mu yawa Allah mu rabu da wannan wannan jikin duk da muke fafutuka saboda shi ɗayan biyu ko ana kan gani ya kuruciya a fada a mutu kabari ya karba kuma anan ko kuma Allah ya sa jikin ya tsofa sai an zo yau da gobe ta mutsike jikin ana shiga ban daki da kyar ko za a yi wa Allah wancan sabon ba kuma takardar tana nan a rubuce sai an je da za a ba mutum ya karanta da kansa iraki ta baka hafabi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda Allah yanzu a cikin ku akwai wacce za ta so ranar da za a tsaye ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala a saka mata ai wata gaban zatin Allah kanta akan babur Allah bai yi haka ba tana jin kafarta za ta iya daukan ta ko hankalin ta zai iya hankalta kalmar da za ta ga ya Allah ta kufutar da kanta saboda haka nake jin hankalin mu rabu da wannan mu cusa wa ƴaƴan mu kunya mu cusa musu sanin ciwon kai mu cusa musu tsoron Allah subhanahu wataala sannan na kara jin hankalin mu akan kula da zumunta da yawa juna afwa ko mu kara taimakawa wanda suke buƙatar taimako da duk abin da zamu iya taimakawa koda da kalma ce ko nasiha ko wani abu na hannu da zamu iya mu ga wannan taimakawa junan mu sannan mu dai wajen ibada mu mai da hankali wajen karanta Qur'ani salatin annabi alaihi salamu istighfari tasbihi haylala da dukkan abubuwan da suke na alheri mu mai da hankali ko mu kiyaye azumin mu lokacin da muke kiyaye harshen mu mu kiyaye gaban mu sannan mu dinga fatan Allah ya karba azumin mu kuma mu dinga roƙon Allah madaukin sarki mun yi masa kuskure ya fi kauda kai ya karba azumin namu ya baddala mana miyagun ayyukan mu zama hasana ina roƙon Allah madaukin sarki ya sake hada mu lafiya Allah madaukin sarki ya karba azumin mu Allah ya maimaita mana ya nannanka mana ya maida mu bayi masoya na musamman a cikin bayansa ya ba mu sakamako na musamman irin wanda yake ba bayansa na musamman aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam
ta tambaya ta cewa game da irin zaman Aisha da kishoyinta har wata ta bata kwananta to mallan yanzu a iya yin haka idan mace ita ma ta ga ta girma ta dan ba kishi ta kwananta
assalamu alaikum assalamu alaikum dama a lokacin da aka zo magana sauda ai na fada sai ubangiji subhanahu wataala a sanadin sa ya saukar da ayar wallahi ta kafuna nushuzahunna inimra'atun khafa min ba'liha nushuzan aw irada wa yaje falajuna alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair anan ubangiji saukar da wannan ayar ana iya haka idan mace ta gani za ta iya sulhu da mijinta ta iya sauka daga kwananta ta barwa kishi yatta dan ta zauna gargashin mijin a zauna lafiya tana iya yin wannan saboda ka kofa abu da take amma maslaha ce da fahimta ta rayuwa da manufa take sa ai haka ba tirsasawa ake yi ba ko kuma fin karfi assalamu alaikum
Allah ya saka da lai Malam wannan ta tambaya cewa malam mun ji a bayani an ce a kwana daidai Annabi alaihi salatu wassalam yake, kuma muna so mu yi koyi da sunna ta Annabi alaihi salatu wassalam, amma mu kwana biyu muke. To shine take tambaya, yanzu malam na iya ba mai gida na shawara a dawo kwana daidai?
Assalamu alaikum. Wannan ba hususi a ce ta Annabi alaihi salatu wassalam, abu ne a bude, amma ba a ce sai an haka ba. An bar wa musulmi kofa a bude cewa kwana daya shi ta ce ka'ida ta shari'a, ko ta yadda ko ba ta yadda ba sai an wannan. Amma an yi wuce kwana daya sulhu ne, matan ne za su yi da sun amince za a iya kara kwana daidai. Wannan zaman kasa ne yake ja irin wannan al'umma ta yadda da haka, da an yi auren kuma an san kwana bibi ake wannan daidai ne. Idan kika ce za ki zo ki taba wannan, kya iya gurgunta al'amura komai ya baci. Wataƙila ko ke shi yanki ko shi mijin ya kasa fahimta, wataƙila ma hukunce-hukuncen da abinda Annabi alaihi salam ya wani zai faɗa masa baƙaƙen maganganu a faɗa gare ne. Saboda haka tunda kwana biyun nan shari'a ta yadda ana yi, in an yi sulhu an daidaita shi kenan. Amma kwana ɗaya ne wanda ba wani mai haƙƙi, dole sai an haka. Wannan ƙa'ida ta asali ce, amma ana iya sauya ta a ƙara fiye da haka. Saboda haka idan ba kwana ɗaya kuke ba, fiye da ɗaya kuke, ku tsaya akan wannan, domin daidai ne haka shari'a ta ce, ba wanda aka zalunta a cikin wannan. Assalamu alaikum.
Allah ya saka da yi. Malam wannan ta tambaya, tana cewa malam da Aisha, malam an aurar da ita ne tana shekara 9. To malam yanzu an zo da wani tsari cewa wai yana kawo iyoyen fitsari. To ana ma cewa ba a tilasa, ba a so mutum ya aurar da ƙananan yara a shekaru, sai ba a kama shi. To shine take cewa malam me zai ce game da wannan? Ai jan hankali.
Assalamu alaikum. Ai na za a kama shi, ai ban ga inda aka ce za a kama shi ba an wannan. Wataƙila dai na san masu siyasa suna so su yi doka akan wannan, su zartar da wannan, amma wanda duk ya yi wannan dokar, kowace kujera daga kanta ba zai sake, Allah zai datse shi ya yanke shi, kuma ya gama da shi, kuma sai ya masa amputation. Amputation shine sai ya yanke shin da sai ya dinga sa takalmi haɗin bauta, sai ya zama cikinsa kadai, shi zai wahal da shi. Kuma ba da wasa nake faɗa ta ba, in wani yana ganin da zai iya yaje ya gwada kuma ya ga abin da zai biyo baya. To magana aure na Aisha radiyallahu anha, mutanen yau da kasashen Turai suke zuga su akwai rashin mutunci da suke yi. Idan Annabi alaihi salam ya yi abu, to magana ta kare. Idan ya faɗi magana da baki alaihi salatu wassalam, wannan abin ya zama doka. To nassi, akwai nassi da yake shugaban nassoshi. Nassin da yake shugaban nassoshi shine Annabi alaihi salam ya aiki a aikace. In yi abu a aikace shikenan magana ta wuli babu ita. Saboda haka Annabi alaihi salam a shekara shi da ya aure Aisha radhiyallahu anha, saboda haka a aikace iba da baki faɗa ba. Wani mutum ya zo ya ce zai soki wannan abin, to zai iya fada cikin garari ya samu matsala tsakaninsa da Allah subhanahu wataala. Kuma Allah subhanahu wataala duk wanda ya taka Annabi alaihi salam, ko makaho ne ko mai ido, Allah sai ya taka shi ya kyale shi ba. Maganar da ake da cewa yayyan fitsari, duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake, kowane ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa ba. Kuma ku je likitoci na gaskiya wanda ba yan barandan ba, ba sa tsoron kowa, sai Allah zai gaya muku. Fara haihuwa da wuri shine tsiran mace, idan ta kai 30 ko ta haura haka ta fara haihuwa, za ta kare lafiya ba. Ku nemi likitoci na gaskiya a sirri su gaya muku gaskiya. Wannan duk abin da ake lissafa ƙarya ake kawai, propaganda ce ta Turai kawai. Sannan maganar yayyan fitsari ba auren wanda yake kawo shi ba. Abinda suke faɗa cewa suke ƙugun yare